Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Binta Sulemaniyar ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki. Kake farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Laraba 19 ga watan Yuli. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, Ibrahim ba mu kanin labarai.
To binta, shugaban Russia Vladimir Putin ya isa kasar Tehran, babban birnin kasar Iran, yau dinnan Talata, inda aka shirya ganawa tsakaninsa da shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan don tattaunawa kan yarjejeniyar maido da jigilar hatsi daga gaɓoɓin ruwan tekun Bahar Aswad da ke kasar Ukraine. Wata girgizar ƙasa ta jijjiga wani yankin da ke can lungu a gabashin Afghanistan, ta jikkata mutane akalla 31 a cewar wani jami'in Taliban a yau dinnan Talata.
Kanin labaran duniya kenan. To a cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa a Najeriya an samu ɓullar cutar ƙyandar biri da ta kashe mutane uku a jihar Borno.
Shiri, but the data now, a working data now is 3. 4 samples collected about 2 weeks back.
Tunde kungiyar lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya take bi wasu rangwame a jihar Borno don wayar da kan jama'a game da wannan cuta.
Za kuma ku ji cewa a jamhuriyar Niger, Allah ya yi wa fitaccen dan siyasa kuma dan gwagwarmaya Alhaji Sanusi tambari jaku rasuwa a jiya Litinin 18 ga watan Yuli a birnin Yamai, inda aka kwantar da shi a ƙarshen makon da ya gabata. Sannan kuma muna tafi da shirin noma tushen arziki wanda Muhammad Hafiz Baballe shirya kuma zai gabatar. Amma yanzu ga Ibrahim da labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan auni lafiya. Ga labaran. Shugaban Russia Vladimir Putin ya isa Tehran, babban birnin kasar Iran, yau dinnan Talata, inda aka shirya ganawa tsakaninsa da shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan don tattaunawa kan yarjejeniyar maido da jigilar hatsi daga gaɓoɓin ruwan tekun Bahar Aswad da ke kasar Ukraine. Mai magana da yawun Majalisar Ɗinkin Duniya Farhan Haq ya gaya ma manema labarai jiya Litinin cewa an dan samu ci gaba a tattaunawar da ake yi tsakanin Russia, Ukraine, Turkiya da kuma Majalisar Ɗinkin Duniya. To amma a tabakin sa, zuwa yanzu babu wani abin da ya isa sanarwa. Ya ce a shirye sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres yake ya je Istanbul shi ma idan ta kama. Guterres ya yi magana ta waya jiya Litini da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky kan wannan tattaunawar da ake kan yi a cewar Majalisar Ɗinkin Duniya. Ranar Talata, sakatariyar Baitul Malin Amurka Janet Yellen ta yi kiran da a ƙayyade farashin man da Rasha ke sayarwa ma ƙasashen waje, sannan ta kuma yi kira ga ƙasashen duniya da su haɗa kai wajen yin adawa da yaƙin da Rasha ke yi a Ukraine. A halin da ake ciki kuma, an shirya uwar gidan shugaban Ukraine Olena Zelenska za ta gana da uwar gidan shugaban Amurka Jill Biden a fadar White House a yau dinnan Talata. Rabon matan biyu su gana tun bayan ziyarar bazata da Biden ya kai yammacin Ukraine a watan Mayu, lokacin da suka yi ziyarci wata makaranta suka taya wasu yara da ke shirya kyaututtukan ranar uwaye ta duniya. Jiya Litini, Zelenska ta gana da sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken a birnin Washington DC. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Ned Price ya ce Zelenska da Blinken sun tattauna kan abin da ya kira muni da kuma dada tsananin da illar yakin ke yi ga bil'adama. Kuma Blinken ya sake jaddada kudirin Amurka na ci gaba da goyon bayan Ukraine.
To nan ba da jama'a ba, Ibrahim zai kawo mana ƙarshen labaran duniya. Kafin nan, bari mu kawo muku rahotonmu na farko. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin, an samu ɓullar cutar ƙyandar biri da ta kashe mutane uku a ƙaramar hukumar biyu da Gaza a jihar Borno da ke shiyar arewa maso gabacin Najeriya. Wannan cutar dai an fara gano ta ne a jikin birai a cikin ɗakin gwaje-gwaje a birnin Copenhagen a Denmark a shekarar 1958 tare da samfurin ɗan adam na farko a shekarar 1970 a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo. Daga Maiduguri ga rahoton da wakilin murya Amurka Haruna Dodabiu ya aiko mana.
an samu bullan cutar kanumburi da ya halaka mutane uku a jihar Borno da ke shiyar arewa maso gabacin Najeriya. Wannan cuta dai da ke halaka mutum cikin gaggawa. An samu bullan sane a karamar hukumar biyu, kuma goza ya halaka mutum ɗaya daga karamar hukumar biyu, biyu kuma daga karamar hukumar goza. An samu bullan cutan ga mutane hudu ne. Kwamishinan ma'aikatar kiwon lafiya na jihar Borno, Alhaji Arab, ya riba da umarni ga ɗaya daga cikin darautocinsa na ma'aikatar kiwon lafiya, Dr. Lawi Michelle, wanda ya tabbatar wa manema labarai a Kuala Marin da cewa mutane uku ne suka kwanta dama sakamakon bullar wannan cuta, wanda kuma sati biyu suka gabata a gano bullar wannan cuta. Tunde kungiyar lafiya na majalisar ɗinkin duniya take bi wasu wani a jihar Borno don wayar da kan jama'a game da wannan cuta da kuma wasu cututtuka da suka hada da yakin tambari da amai da gudawa da kuma cutar COVID-19 da suke bi gida-gida don wayar da kawunan jama'a game da kare kai ga kamuwa da wannan cuta. Ga ma abin da Fatima Nuhu ke cewa dai daga cikin mutanen da aka zaba don wayar da kawunan jama'a a unguwar Bulunkutu Tsallake da ke nan cikin garin Maiduguri.
Cutan da ake cewa typhoid, wato muka ce muku cutan ana cewa kurajen biri, wasu kuma suna cewa ƴan dambiri, ko to wannan cutan yana da matukar hatsari, kuma cuta ne wanda ya shigo yanzu haka ana yin shi a Najeriya, sannan a cikin wannan gari namu na Maiduguri ma ana zaton kaman akwai shi ya dan fara shigowa. To shi yasa aka ce mu shigo mu fadakar da ku akan wannan cuta.
To koya waɗannan iyalai suka ji da irin wannan wayar da kawunan jama'a.
Khadija Usman. Mun dauke shi da muhimmanci saboda mu kare iyalenmu da kanmu gaba daya.
Na sai maganan kamar akwai kyandambiri da kuma wato amai da gudawa, cutar amai da gudawa da har yanzu ana fama da shi, da kuma cutar COVID-19. Ana kokarin wayar da ku akan waɗannan cututtuka. Kamar sai na za ku yi don kare kanku, sai za ku yi don kare kanku kamar da irin waɗannan cututtuka.
Za mu kare kanmu ta wajen tsaftace abubuwanmu, komai da muhallinmu da abubuwan cinmu da shanmu duk za mu kare saboda gudun kamuwa da wannan cuta. Ruwa za mu rufe, za mu tsaftace shi, yara ma za mu kula da su da tsaftace jikinsu da abubuwan cinmu duka.
Kina da yara ne anan?
Ina da yara. Su takwas.
Shi ma shugaban matasan wannan anguwa ya tofa bargacin bakinsa yana mai cewa.
Sunana Bala Garba Muhammad. Ina nan Bulunkutu Tsallake layin Dawud Street. A halin hakika ni ne shugaban samari a wannan anguwa. Saboda duk abin da zai zamanto cewa zai kiyaye ka ne daga wani cuta, to gaskiya su wasu suna son sa. Domin da mutanen anguwan wayayyun mutane ne, dan ba su jahilci irin wannan abin ba. Kuma suna bin umarni.
Haruna Lauda Biyu. Muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To madalla, an gaishe ka Haruna Dauda Biyu. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na Muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Ibrahim da ƙarshen labaran duniya.
Tobinta mukaddashin shugaban kasar Sri Lanka Ranil Wickremesinghe ya samu amincewar majalisar dokokin kasar a matsayin daya daga cikin ƴan takara uku da za su gaji Gotabaya Rajapaksa a matsayin shugaban kasa a matsayin shugaban wannan kasar da ke fama da rigingimu. Yau Talata, ƴan majalisar dokokin kasar sun zabi Dulles Alahafaruma da Anura Dissanayake su kara da Wickremesinghe a zaben na gobe Laraba. Alapha Feruma, wani mai ra'ayi na daban a jam'iyyar SLPP mai mulki, ya samu goyon bayan jagoran ƴan adawa Saji Premadasa, bayan da shi Premadasa din yayi shelar cewa zai janye daga takarar a tabakinsa saboda amfanar kasar da nake kauna kuma mutanen da nake gani da daraja. Dissanayake shine shugaban jam'iyyar JVP mai ra'ayin sassauci. Wickremesinghe, wanda ya zama firaminista sau shida, ya zama mukaddasin shugaban kasa ne a makon jiya bayan da Rajapaksa yayi murabus ya kuma tsere da shi da matarsa zuwa kasar Singapore sanadiyar makonnin da aka kwashi ana ta gagarumar zanga-zanga wadda a wasu lokutan ta yi tarkidewa zuwa tashin hankali. Kafafen yada labarai a Amurka na cewa wasu hadiman tsohon shugaban Amurka Donald Trump biyu za su bayar da ba'asi a wannan makon gaban kwamitin majalisar dokoki na musamman mai binciken harin da aka kai majalisar dokokin Amurka a ranar 6 ga watan Janairun shekara ta 2021 game da abinda Trump ya nan take bayan harin. Matthew Pottinger, mataimakin mai bayar da shawara ga tsohon shugaban kasar kan harkokin tsaro da kuma mataimakiyar sakataren yada lokacin Sarah Matthews za su bayyana gaban kwamitin majalisar wakilan a zaman sauraron da za a yi ranar Alhamis, wanda zai mayar da hankali kan abubuwan da suka faru a fadar White House yayin da magoya bayan Trump suka afka ma gidan majalisar dokokin Amurka din don tsaye da shirin tabbatar da nasara ga Joe Biden bayan zaben shugaban kasa na Nuwamban shekara ta 2020. A ƙarshe, shugabar majalisar wakilan Amurka Nancy Pelosi na shirin kai ziyara Taiwan a watan gobe a daidai lokacin da yankin ke rigima da China, a cewar jaridar Financial Times a yau dinnan Talata. Tana mai danganta bayanin da wasu mutane shida da ke da masaniya a kai. Pelosi da tawagarta za su kuma ziyarci Indonesia, Japan, Malaysia da Singapore, sannan su kuma yada zango a headquarters tsaron India da Pacific da ke Hawaii a nan Amurka, a cewar jaridar.
Ibrahim ka almasi garbaje ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To a jamhuriyar Niger, Allah ya yi wa fitaccen dan siyasa kuma dan gwagwarmaya Alhaji Sanusi Tambari Jaku rasuwa a jiya Litinin 18 ga watan Yuli a asibitin kwararru da ke birnin Yamai, inda aka kwantar da shi a ƙarshen makon da ya gabata. Sanusi dai ya taka rawa sosai wajen ganin an kawo ƙarshen mulkin danniya a jamhuriyar Niger. Ga wakilin murya Amurka da ke birnin Yamai, Sulemu Munibarma, da ƙarin bayani.
An haifi Sanusi Jaku a 1940 a garin Kwarnaka da ke gundumar da Kwaro. Ya yi firamare a Maradi kafin ya shiga sakandare a birnin Yamai. Daga nan ya wuce zuwa jami'ar Cote d'Ivoire da jami'ar Dijon a ƙasar Faransa, inda ya karanci fannin tattalin arziki. Ya yi aiki a fadar shugaban kasa a zamanin Jure Hamani kafin ya koma jami'ar Yamai don karantarwa. Daga nan Sanusi Jaku ya wakilci Nijar a kungiyar Seyao, wato Iyemowa, a birnin Wagadugu kafin ya dawo gida. Sai dai kuma watanni kaɗan bayan haka, gwamnatin mulkin sojan Kanal Sen Kunce ta kulle shi a gidan yarin Tilaberi, inda ya shafa shekaru sama da 6 saboda zarginsa da yunkurin juyin mulki. Kafin daga bisani a wuce da shi zuwa gidan kason Dawo Timi da ke arewacin Bilma a iyakar Nijar da Libya. To amma guguwar demokradiyyar da ta girgiza kasashen Afirka a 1990 ta ba shi damar shiga harkokin shirya taron muhawarar kasa, wato Conference National, yayin da ɗaya gefe suka kafa jam'iyyar CDS Rahama da wasu abokansa, wacce a ƙarƙashinta Muhammad Usman ya lashe zaben shugaban kasa na 1992. A wancan lokaci dan majalisar dokokin kasa Sanusi Jaku ya rike mukamin mataimakin kakakin majalisa. To amma barkar da aka samu ta sa ya kafa jam'iyyar PNA Al'umma, wace ta hanyarta ya kulla kawance da shugaba Bare Ibrahim mai nasara, inda ya rike mukamin ministan ilimi mai zurfi. A farkon shekarun 2000 Sanusi Jaku ya yi adawa da gwamnatin Tanja Muhammadu, kasancewarsa ɗaya daga cikin jigajigan kawancen jam'iyyar Hamayya a ƙarƙashin jagorancin Isu Muhammadu. Dr. Abdul Malik Dangala Dima Haido Jaku rafani ne ga marigayi STG.
Lokacin Tanja ana sa shi kaso shina hitowa, a kama shi kaso shina hitowa. Sai nan da ni da ɗiyan shi su biyar mun kace tsoho abin nan da akai mun gaji kullum muna biyar gidan kaso. Dan Allah shi hahe mu na yace kai abu guda zan faɗa muku. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rasu shina da shekara 60 da ɗaya, ni 62 gare ni, kenan bambun ciwo. Na biyu ya ce muna wajen shekara 12 ne cikin gidan kaso.
Alhaji Sanusi ya shiga zaben da ya bashi damar zama dan majalisa a zamanin jamhuriya ta 6, wato a lokacin tazarcen Tanja, domin a cewarsa siyasar kauracewa zaɓe abu ne da bai dace da cikakken dan siyasa ba. Ministan koyar da ayyuka da sana'o'in hannu Kasim Mamman Mukhtar ya yaba da halayyar mutumin da ya kira mai fafutuka don talakawa.
Ganin irin yadda ya sadaukar da rayuwar shi, kusan duka rayuwar shi bisa kokowa musamman don tabbatar da gaskiya da adalci, musamman buskan abin da ya shahi talakawa mutanen karkara sai mu ce dukkan masoya yan uwa mutanen ƙasa sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma mu roki Allah subhanahu wata'ala ya mai gafara Allah ya yi mai Allah ya yi mai
mashawarci na musamman a fadar shugaban ƙasa a tsawon mulkin Isu Muhammadu Sanusi Jaku ya ci gaba da rike irin wannan matsayi a fadar shugaba Muhammad Bazoum har zuwa shi Litinin 18 ga watan Yuli a ranar Alhamis 21 ga watan nan na Yuni ne za a yi jana'izar Sanusi Jaku inda shugaban ƙasa Muhammad Bazoum da mukarraban gwamnatin sa za su karrama shi kafin a yi masa rakiya don binne gawarsa a garinsa na haihuwa wato Kwarnaka. Ya rasu ya bar mata guda Baturiya wato Francoise da ya'ya biyar da jikoki akalla 40. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To madalla a gaida Sule Mumuni Barma da ya aiko mana wannan rahoton. To rahotanni daga jihar Anambra a Najeriya na cewa akalla jami'an 'yan sanda biyu ne wasu 'yan bindiga suka kashe a wani hari na kwantar ɓauna kamar yadda hukumomin tsaro a jihar suka tabbatar wa wakilin muryar Amurka na yankin Niger Delta Abubakar Lami da Sokoto.
Bayanai dai na nuna cewar wasu 'yan bindiga a jihar Anambra da ke yankin kudu maso gabashin Najeriya sun halaka jami'an 'yan sanda biyu ta hanyar harbin bindiga a wani shingen binciken ababen hawa a jihar ta Anambra a yayin da suka yi musu kwantan ɓauna. Rundunar 'yan sandan jihar ta Anambra ta tabbatar da afkuwar lamarin. DSP Akenga Achiku shi ne mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar Anambra.
There is an operation going on to get arrest the people that did that.
Yana cewa ne rundunar 'yan sandan jihar Anambra ta tabbatar da faruwar lamarin kuma tana iya bakin kokarinta na ganin cewa an kamo waɗanda suka aikata wannan aika-aika. Kawo yanzu dai muna gudanar da aiki na haɗin gwiwa tare da sauran jami'an tsaro a sassa daban-daban na jihar ta Anambra musamman a maɓoyar 'yan bindiga. Sannan kuma mun kwato motoci da dama da aka sato da bindigogi guda uku kila AK-47 a wani sansani da ke Amukabiya a jihar ta Anambra. Wannan yanayin dai wata alama ce da ke nuna dawowar kisan gilla da ake yi wa jami'an tsaro musamman na 'yan sanda da soji a yankin na kudu maso gabashin ƙasar. Waɗannan hare-hare dai duka ana zargin kungiyar nan ta IPOB da ke rajin ɓallewa daga Najeriya don kafa ƙasar Biafra da aikatawa. Ko da yake dai wasu na nuna goyon bayansu ga yadda 'yan kungiyar ta IPOB ke ta'annatinsu. Amma kuma akwai rukunin jama'a da dama a yankin na kudu maso gabashin Najeriya waɗanda ba sa goyon bayan wannan ta'asa. To sai dai kuma kungiyar ta IPOB kan musanta wannan zargi da ake mata. Musa Emmanuel Kanu kane ne ga jagoran kungiyar IPOB Musa Inambi Kanu.
Why would we kill anyone? Give me one reason why I should kill you. Now look at what is happening in other states. We have military checkpoints everywhere. How come kidnapping is taking place in such places?
Yana cewa ne duka kashe-kashen da ake zargin kungiyar IPOB da aikatawa ba kungiyar IPOB bace. Ya za a yi muna tare da mutane kuma mu halaka su. Ina so a ba mu misali idan akwai wata hujja ta cewa kungiyar IPOB ce ke halaka mutane. An zuba muna dimbin jami'an tsaro na soji musamman a yankin Okigwe amma har yanzu ba a daina sata ba da garkuwa da mutane. Dr. Garus Gwalalo wani tsohon jami'in tsaro ne wanda kuma ya kalli wannan lamari da ke faruwa a yankin kudu maso gabashin kasar ga ma abin da yake cewa
su waye unknown government din nan yaren ba ganewa ya zuwa unknown government suna da bindigogi suna kashe mutane in an tafi a ce wai wanda ba sani ba. To waye zai zo kawai ba sani ba ya dinga bubbuga mutane? Mafuta shugaban kasa kawai ya fito ya dinga magana ba wai ya ga Garba Shehu ya yi magana ba. Kuma ya ɗauka alƙawari ya rinza da Qur'ani ya ce zai kare kowa da kowa a Najeriya. Matakin da ya kamata ya ɗauka a rushe wajen kawai. Suna da artillery a wajen 35mm artillery ne gashi ma Onitsha 105 me ya za su tsara suna ɓata lokaci.
Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt, Najeriya.
An gaishe ka Abubakar Lami da Sokoto. Yanzu kuma ga Muhammad Hafiz Baballe da shirinmu na noma tushen arziki.
Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma ladina
cigaba. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki. wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata, muna tattauna da Ibrahim Musa, jami'a majalisar tantance ingantaccen iri ta ƙasa a Najeriya, inda ya fara mana bayani kan iraruwan da suka fitar masu jura fari, wuta-wuta da kuma masu amfani da taki kaɗan a bana, don ƙarfafawa manoma da malaman gona gwiwa dangane da harkar noma a ƙasar, bayan da hukumar yanayi ta Najeriya ta yi hasashen cewa damuna za ta faɗi da wuri. A cikin shirin noma tushen arziki na wannan makon, za mu ɗora inda muka tsaya, inda Ibrahim Musa ya ci gaba da yi wa wakilin Hauwa Umar ƙarin bayani kan irin ayyukan da suke yi.
Maganar kwari za a kasa shi kashi uku, akwai tsuntsaye, akwai fari, akwai kwarin kansu, sannan maganar maganin shi ma za a iya kasa shi kashi uku. Akwai wannan ma'aikatar NAFDA, hukumar halittu, da haɗin gwiwa da cibiyar nazari da halittan tsirrai na jami'ar Ahmadu Bello na Zaria sun fito da wani irin wake. Idan kika shuka shi, wannan waken dududu kwana 65 yake zuwa 70 ya gama, kuma wannan waken yana korar kwaro, kuma ba kwaron ya zo don waken ba, ko yazo in ka hada da masara da riɗi da menene a gonarka. So idan har wannan waken yana ciki, yana korar kwari daga gona. Kuma dadin karawa, kin san shi shuka wake da nau'i su gyada suna fixing wani abu da bature yake kira nitrogen wa ƙasa, saboda daga an yi tsa suna trapping wannan abu, kamar yanda itatuwa suke trapping din ainihin energy din su daga hasken rana. Sannan na biyu, akwai maganar agricultural extension services, that is malaman gona. Gwamnatin Tarayya ta dauke su da yawa, musamman karkashin hukumar NALDA, sannan kuma gwamnatocin jihohi suna da su, na kananan hukumomi suna da su, kuma su kansu kamfanonin ingantaccen irin da muke regulatin muke sawa ido. A cikin ka'idojin da muka ba su, dole he suna da malami, wanda malamin gona kamar guda biyu, duk inda ka sai da irin ka, shi yasa muka yi filayen gwaji a koina a jihohi, domin su ma manoman suke gani a filayen da muka gwada, su ga yanda muke kula da amfanin har a girbe shi, domin ya zamana ilimi a gare su. Sannan su kansu malaman gona da waɗannan ainihin malaman gona na kamfanonin ingantaccen iri, duk inda ka sai da iri, za su ke turawa, bayan sati biyu uku suna zuwa suna bada shawarwari, domin ba kowane maganin kwaro ake fesa kowane irin amfani ba na gona. Mafi yawanci ma, musamman wanda ke fitowa da su daga kasashen waje, ba ma ba manoma shawara su yi amfani da su, su yi amfani da maganin kwarinmu da ake yi a nan Najeriya. Sannan na ga su babban banki a ƙarƙashin Anko Barros suna rarraba su suppress na abun feshin da kuma maganin nuka, kuma suna aiki da ainihin mutane wanda suka san makamar aikin gona, wanda ake kira professional, wanda suka lakanci abin, suna aiki tare da su, kuma suna bibiyan manoman da suka tallafawa, domin su tabbatar da cewa gwamnati ta samu kudinta, sannan kuma shi ma manomi ya ci riba, sannan kuma an haɓaka tattalin arzikin ƙasa. So maganar feshi da ma ba ma feshi ba, kula da amfanin da yanda za a shuka shi, yanzu idan kika shiga gonaki ya bambanta da yanda ake shuka da, zaki ga sungumi ne ake sawa asara, zaki ga tsawon da fadin amfanin gona daga wannan zuwa wannan yayi fadi da duk an rarrage wannan, duk an koya musu yanda za su yi shuka, yanda kuma amfanin zai, kuma yanda za su samu ainihin yabanya mai yawa. Duk waɗannan abubuwan da haɗin gwiwan hukumar mu da ma'aikatar aikin gona da su kansu malaman gona na kamfanonin ingantaccen iri da na kananan hukumomi, muna iya kokarin mu tukuru, muna zuwa muna wayarwa da manoman mu na karkara kai akan yanda za su yi noma irin na zamani, yanda za su yi shuka irin ta zamani, musamman ma kananan hukumomi, domin kowace karamar hukuma idan kin je akwai ma'aikata su kutum ita ma ta aikin gona, akwai director a gurin da ma'aikatansa. Wannan motsi da muka yi da kuma muhimmanci da wannan gwamnatin tarayya ta nuna akan maganar aikin noma, ya sa duk mafi yawanci ma'aikatan hukumomi sun yatta wannan ma'aikata, sun kuma sa ma'aikata a gurin. Kamar yanzu jihar Kano suna da makaranta su kutum, wanda ake kira makarantar kimiyya da fasaha na aikin gona na Audu Babo. Ba abin da ake karantarwa a gurin sai abin da ya shafi aikin gona. Kamar jihar Jigawa muna da makaranta ta bincike akan abin da ya shafi aikin gona a Kazaure, muna da ita a Hadeja, muna da ita a Gumet, sannan ga kolejoji nan da muke da su da yawa barkace, dukan su ko ina ana koyar da maganar aikin gonan nan. Noman nan matasa suna nan da yawa a jami'a, kawai gwamnatocin jiha ne da kananan hukumomi da tarayya kamata su matsa, kowa idan don sun gama aiki musamman tun da ana son a bunƙasa tattalin arzikin ƙasar nan zuwa ga aikin noma. A matsa kowa ya koma karkararsa, abin da ya karanta a jami'a ko a kwaleji ya je karkararsa a ɗauki wani abu a bashi da kayan aiki ya je wannan noma domin ya ƙarfafawa mutanensa gwiwa su rungumi noma irin na zamani. Hatta matasa wanda suka yi karatu ba su da aikin yi, idan suka ga yara suna karatu a jami'a suna zuwa suna buɗe gonaki suna noma kuma suna samun alheri, to ina mai tabbatar mishi cewa aikin rashin aikin yi zai ragu, matasa za su runguma. Kamar yanzu misali, idan kika hawo kina zuwa daga Kadawa har kije Kano, gonakin shinkafa da tumatur birjik za ki gani ba iyaka. Yara ne matasa suke noma wannan abun, kuma sun yi kuɗi da wannan noman, kuma sun taimaka iyayensu, sun ma taimaka al'umma, sun taimaka wurarensu, duk guraren sun bude su, inda ba ma ba hanya ma sun yi kuɗi-kuɗi sun fasa. Ina ganin tunda demokradiyya ta dawo ba a samu lokaci ba da aka samu gwamnati ko shugaba wanda ya bawa ainihin aikin noma muhimmanci kamar yanzu. So shi yasa duka wanda yake da ruwa da tsaki a magana harkar noman nan za ki ga ya zage dantse yana iya kokarinsa, domin ƙasa ba za ta rayu ba sai da abinci.
Masu sauraro, a nan za mu da sai a cikin wannan shirin namu. Idan Allah ya kai mu makon gobe, za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin bakon namu Ibrahim Musa da kuma wakil Yamma Abuja Hawwa Umar, sai kuma Julius Gresham da ta taimaka ta haɗa mana sauti da bada umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu.
To a gaida Muhammad Hafiz Baballe, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ke turo mana ta email.
Saƙonmu na farko ya fito daga Salisu mai shinkafa a jihar Adamawa. Yace, ina jajantawa al'umar Gadamayo da garin Loko da ke karamar hukumar Song, bisa ga iftila'in ambaliyar ruwa da ya sanadiyar lalata musu gidaje. Da fatan gwamnati za ta taimaka musu domin rage musu raɗaɗin abin da ya faru. Saƙonmu na gaba ya fito daga Muhammad Ahmad Usman Tungan Makeri da Alhaji Muftar mai shago da wakin basa. Suka ce, muna kira ga kasashen duniya da su shiga tsakanin kasashen Russia da Ukraine domin wannan yakin ya isa da a daina shi hakan nan. Saƙon Babandi Mamman Bande da Isuhu Suleiman Madatti da Iliya Mishayi Garkin Daura suka ce, muna jajantawa al'umar jamhuriyar Niger wanda ambaliyar ruwan sama ta shafa, wanda suka rasu Allah ya ji kansu, wanda suka rasa dukiya Allah ya mayar musu. Muna addu'ar Allah ya kare nan gaba, amin. Saƙonmu na ƙarshe ya fito daga Attahira Hashim garin Yarima. Yace, ina jajantawa 'yan uwanmu al'umman Hausawa da suke kasar Sudan waɗanda rikicin ƙabilanci ya ritsa da su a garin Dabazin, wanda suka rasa rayukansu a wannan rikici. Allah ya ji ƙansu da rahama, waɗanda suka raunata Allah ya ba su lafiya. To, mun gode ku ci gaba da aiko mana da saƙonninku.
An gaishe ki Zara Ufage, yanzu kuma sai labarai a taƙaice.
Dubinta shugaban Rasha Vladimir Putin ya isa kasar Tehran, babban birnin kasar Iran, yau dinnan Talata, inda aka shirya ganawa tsakaninsa da shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan don tattaunawa kan yarjejeniyar maido da jigilar hatsi daga gaɓoɓin ruwan tekun Bahar Aswad da ke kasar Ukraine. Wata girgizar ƙasa ta jijjiga wani yankin da ke can lungu a gabashin Afghanistan ta jikkata mutane aƙalla 31 a cewar wani jami'in Taliban a yau dinnan Talata. Sannan muƙaddashin shugaban ƙasar Sri Lanka Ranil Wickremesinghe ya samu amincewar majalisar dokokin ƙasar a matsayin ɗaya daga cikin 'yan takara uku da za su gaji Gotabaya Rajapaksa a matsayin shugaban ƙasa.
To, masu sauraro, da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma an jima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Za mu sake dawowa da wasu sabbin shirye-shirye idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Ibrahim Ka Almasi Garba, wanda ya taya ni gabatar da shirin, sai Julie Leathers Gresham wadda ta bada umarni, da injiniyan mu ta yau ni ce ta ku Binta Sulemani Yaro nake muku fatan alheri, ma assalam. Amma kada ku yi nisa, domin shirinmu na yau da gobe na tafi.